We'll be right back. combination of our universe that's going to take our understanding to a whole new level. And that is that both the substance and the intention of the universe come from a deeper reality than the material one we normally perceive in our minds and senses.
We'll be right back. Da 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 Take a few moments here to breathe in and out.